tsohon shugaban kasa kuma ɗaya daga cikin waɗanda suke kan gaba na zama ɗan takarar shugaban kasa a ƙarƙashin babban jam'iyyar adawa ta NDC John Dramani Mahama na jawabi ne a lacca da ya gabatar a Chatham House dake birnin London na ƙasar Burtaniya. Chatham House dai cibiya ce mai zaman kanta dake bincike kan manufofi da ƙudure-ƙuduren ƙasashen duniya ta fannin siyasa, tattalin arziki, shugabanci, ilimi da sauransu. Tsohon shugaban kasa Mahama ya fara da waiwayin yadda Afirka ta yi fama da illar mulkin mallaka da shekaru da aka yi na fama da yawan juyin mulkin soji. Ya ce tsakanin shekarun 1980 zuwa da 90 da taimakon wasu cibiyoyin tattalin arziki, wasu ƙasashen suka fara farfadowa musamman na Ghana bayan korar Najeriya ta 1983.
30 years ago we were even able to seamlessly integrate up to 1 million of our compatriots who were unceremoniously deported from Nigeria.
Shekaru 30 da suka gabata mun yi kokari wajen hada kan ƴan uwanmu kusan miliyan 1 da aka kora daga Najeriya zuwa Ghana ba tare da haifar da cikas ga sakamakon tattalin arzikinmu ba. Manazarta sun ce korar ta kasance ramuwar gayya ce da Najeriya ta yi a shekarar 1983 ga mummunan korar wasu ƴan Afirka ciki har da ƴan Najeriya da aka yi a Ghana a ƙarƙashin bin dokar ƴan ƙasashen waje ta 1969. John Mahama ya zargi gwamnati mai mulki da ruguza tattalin arzikin Ghana da suka gada daga gare shi a shekarar 2017. A ɓangaren ci gaban ƙarni mai ɗorewa, tsohon shugaban ya ce
mammoth unemployment and limited economic opportunities continue.
Rashin aiki da ƙarancin hanyoyin bunƙasa tattalin arziki na ci gaba da fuskantar Afirka. Wannan na ƙara ta'azzara matasa kuma ana hasashen zai ƙara taɓarɓarewa nan da shekarar 2030 idan ba a magance ba. Babu shakka barazana ce ga cimma burin ci gaban ƙarni mai ɗorewa da kuma ajandar Afirka ta 2063. Na tambayi wasu masu sharhi kan harkokin yau da kullum akan abin da ya ja hankalinsu cikin laccar da tsohon shugaba Mahama ya bayar.
Sunana Malam Isa Mai Rago Jibril Abbas. Abinda ya fi ɗaukan hankali shine ajenda na shekara 2063 da aka sanyawa ƙasashen Afirka cewa lalle ƙasashen Afirka sun tashi haikan wurin ganin cewa sun gina tattalin arzikin su akan wato samar da aikin yi da daidaito na jinsi da sauran wato yunkuri na samar da ci gaba a tsakanin al'umma.
Salahuddin Yunus Afanju mai sharhi ne akan al'amuran yau da kullum.
Ba wani dan kasan wajen da yake biye-biyen lamari tattalin arzikin kasar Ghana da yake sai saka hannun jari kasar Ghana. To ka gani tsohon shugaban kasa ya dau dama domin ya gaya musu ko da yake lamari bai tafi yadda yake armata, amma akwai buƙatar a samu yadda kasashen Afirka sa'annan kuma a samu yadda cikin kasar Ghana cewa kamar nan zuwa gaba in Allah yadda lamari ya yi ma kasar Ghana kyau.
Salihu Shehu Sarauta dan jarida ne kuma mai sharhi.
Idan za mu zo kan abin da ya fi ɗaukan hankali kusan abu ne da yake ana yawan faɗi amma shi kuma ya nemi ta kai zancen yadda za a yi mu haɗa ƙarfi da ƙarfi ya kasance ko da harkar kasuwanci da mutunta juna tsakanin ƙasashen nahiyar Afirka abu ne da yake zai taimaka musamman mata huskan kasuwanci.
Yana daga cikin abin da cibiyar Chatham House ke yi ne shirya taruka inda ake tattauna abubuwa na shugabancin ƙasashe musamman waɗanda suke tunkarar zaɓe domin gano manufofin ɗan takara da kuma tantance su. Idris Abdullahi Bago, Sashen Hausa na Muryar Amurka daga Accra, Ghana.